rahmar Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya dafa ti auta ta duka cikin natsuwa da kwazo da mayar da hankali akan aikin ta na bin gamfiyayyen halitta mafificin duniya da kiyama farfesan waka international ke gabatar muku da wannan kuma mai taken rahmar Allah
rahmar Allah kake sirrilla kake isra'i ta dawo in an faɗi annabi ban saura domin matsayi an je makwara bigin da nake wa rasulullahi
soyayyar na na faɗi ma san
ni dai na yi san wa kake so na ma aiki biyayye mai tangata kuma ita muke so batula mai yasa
gausul a'azam duka kunshe a cikin kundin fayafayan bidiyon na sayyada Fati Auta
Allah kaulai shehu ya barhama gausul wara Allah kaulai shehu ya barhama gausul wara
kira Gwamed Hazikanci tausasa amu abegen daha duka a kundin fayafayan bidiyon na sayyada Fati Auta
annabi ban in sayin ya boba da kwazo yayya shi na dauko
hasanuna nan ibnu sabit mai yarage wa dahabai fada ba
wanda ya bada umarni farfesa rahmar Allah yana nan 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 nan